hira tawar tarho da mazauna ayyukan da yan bindigan suka kaiwa hari sun ce yan bindigan suna dauke da manyan bindigogi inda suka kaddamar da harbe harbe akan mazauna ayyukan Honorable Yusuf Mohammed na ɗaya daga cikin ƴan majalisar dokokin jihar Bauchi daga karamar hukumar alkaleri ya yi ƙarin haske kan batun.
Abin da yake faruwa a karamar hukumar alkaleri ranar Juma'a ƙarfe mutane ƴan bindiga sun zo su cikin garin Rimi ranar Juma'a da muggan makamai sun bude wuta sun kashe mutum 11 kisa suka yi kawai sun ɗebe dukiya ba tare da sun tafi da al'umma din ba kisa suka yi suka tarwa tsagari suka raunana al'umma da yawa wasu da yawa suna kwanciya asibiti yanzu haka sun kashe mutane kuma sun kona 2/3 garin sun ɗebe dabbobin su gaba ɗaya sun yi awon gaba da shi so lalle wannan abu ya faru amma zaban Duguri gwanan ne a Duguri Rimin yana yankin Duguri ne shine abin da ya faru
sai dai kuma anata bangaren hukumar ƴan sandan jihar Bauchi a wata sanarwa da ta bayar ta hannun kakakinta SP Ahmed Wakil ya ce ta tura jami'anta don fatattakar ƴan bindigar Abdulhamid Muhammad Mira Amurka daga Bauchi a Najeriya.